أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أعوام السلية أبيدون الليكة أو نشيدنا من أفكار خلبر حرمي وأن تجعل نسألوك أي أبيدون الليكة لدان أحمد بن يونس خوجة shine gagarin da ya kammala kiran sallah a wannan lokaci. Dr. Abdullah ibn Awad al-Juhani ya riga da mun bari da mun gabatar mai da wannan hutubobi guda biyu da rada kuma jagorantar mu sallar Juma'a ta wannan rana mai albarka. Za mu kasance da ƴan uwa masu haru a daidai wannan lokaci da mun kawo fasarar hutuba kai tsaye a wannan lokaci.
Alhamdulillah,
godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah mai ƙarfi wanda yake tabbatacce, wanda ya kubuta da dukkanin abubuwa wanda ke na ƙarfi mawadaci ga dukkanin halittu gabaki ɗayansu. Babu wata ɗa'a da za ta yi mai amfani ko kuma ta cutarwa na saɓo masu saɓoye masa cutarwa. Ya halicci mutane da aljanu don su bauta masa ba tare sun saɓa masa ba, ya kuma gargaɗi masu saɓa masa da mummunan makoma da zai musu, kamar yadda ya zama cewa an bayyana mana wannan da yawa daga cikin wanda suka gabace mu. Na shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kaɗai, kuma na shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓensa ne amintacce ne mai gaskiya a maganarsa. Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga talikai, hujja ce kuma akan masu taurin kai. Tsira da amincin Allah da albarka da rahamarsa da albarkatai su ƙara tabbata a gare shi a kodayaushe har zuwa sakamako, da kuma sauran ƴan uwansa manzanni da annabawa da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka fi tafarkin gaskiya har zuwa ga lokacin da Allah ta'ala zai tada mutanen duniya ga baki ɗayansa. Allah shi ne mafi alkhairi mai balin abin da ke baya. Bayan haka, ya ku taron musulmai, ina muku wasiyaci da kaina da jin tsoron Allah azza wa jalla, domin lalle ita ce asasin alkhairi gaba ɗaya, kuma ita ce maslahar ta da rayuwa. Ya ku bayin Allah, lalle haƙiƙa Allah ta'ala ya samu kasance mun bauta masa da hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin bauta gare sa. Daga cikinsu akwai wanda ke ibada ce ta jiki gaba ɗaya kamar azumi da sallah, akwai wanda kuma ya zama ibada ce ta dukiya kamar zakka da kuma sauran ciyarwa, akwai abinda kuma take ibada ce wadda bawa zai tsaya wajen yinta da gangar jikinsa da kuma dukiyarsa wajen yin aiki da ita. Ana ce mata ibada ce ta dukiya da kuma ta gangar jiki. Wannan ibada ya kai bawan Allah ita ce hajji, ɗakin Allah mai alfarma wadda ake ciyar da dukiya da musulmi yake a cikinta da dukiyarsa, kuma ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da wannan ayyuka da gajiyar da zai da jikinsa. Ya ku bayin Allah, a cikin wannan kwanaki masu albarka musulmai suke tahowa daga gabashin duniya da yammacinta zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma domin sauke haƙƙin wannan farilla ta aikin hajji. Suna masu koyi da faɗin Allah azza wa jalla da yake cewa da kuma faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin sunnarsa, ira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Domin hajji farilla ce daga cikin farillolin a aikin addini wanda musulmai suke haɗuwa domin sauke wannan nauyin ibada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauke wannan ibada ɗin. A cikinta ne ake samun abubuwa masu amfani da yawa, mutane suke samu da kuma taimakekeniya kan nagarta. Musulmai masu tafiya zuwa ɗakin Allah azza wa jalla a cikin abin da suke ƙoƙarin samun kusanci da shi ga Allah ta'ala a wajen ɗakinsa mai alfarma, zukatansu suna koro zuwa ga wannan wajen, sannan zukatansu kuma suke haɗuwa kuma suke samun nutsuwa da ambaton Allah azza wa jalla a wajen wannan mihrabin da Allah ta'ala ya kaddarta cewa kowa ya zo sa. Wannan ita ce alƙibla wadda dukkanin al'umma suke zuwa gare ta kuma suke yin bawafi a gefenta, suna zuwa da abubuwan hawansu da zan abin da za su samu inuwa da shi, kuma suke samun inuwa a cikinta suke koma zuwa gare ta. Lalle wannan ita ce raya ta imani, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan aqida din wanda take ciki shiga cikin zakatun daidaikun mutane da kuma garuruwan da suka zo daban-daban da yaruka mabambanta suna samun wannan karfin haduwa da ƴan uwantaka din haduwa gaba daya kan kashin tutar imani mu wanda yake kira zuwa ga wannan al'amarin mai girma shine fadin Allah ta'ala da yake cewa ka shelanta mutane dangane ga aikin haji wanda za su zo da wasu za su zo akan abun hawa wasu kuma zo suna tafiya ne a kafafuwansu wannan ka'ida da zamu kafa wannan hukunci akan ta shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa yayin da muka yi umarni ga annabi Ibrahim a wajen dakin Allah mai girma cewa kakka mai Allah shirka ka tsalkace wannan daki nawa ga masu bawafi da masu tsayuwa a wajen da kuma masu yin zurku'u da sujada ba wadan abubuwa in kadan ko mai yawa ba ko kuma a manganin su ko aikin su ba ba wai a tafiyar su ko kuma a tsawon su ko kuma hawawan ababan hawa ba dukan wannan ya tafiya ne a karkashin inganta imani da kuma tauhidi ga Allah ta'ala da barin duk abin da Allah bai yi da shi ba kar a bauta kowa sai Allah kar a kira kowa ga bauta sai ga Allah tabaraka wa ta'ala kar a ambaci kowa sai sunan Allah ana tahlili takbiri da kuma tasbihi da tahmidi da kuma talbiya da khudu'in da mutum zai yi a cikin khushu'i da kuma samun nutsuwa da tabbatuwa akan wannan a cikin dukkanin wannan kaskantar da kai din da haka tsoron Allah ya kai dan uwana musulmi ka sani cewa lalle Allah yana biye da kai a duk abubuwan da kake a kowane lokaci ne a kuma kowane hali kake ciki da ranka da yininka dan haka lazimci abin da ya shafi kyakkyawan ladabi tsakaninka da ubangijinka mahalarci sannan kuma ka tabbatar da wannan ladabba na kyau a wannan irin wajaje na alfarma karkace ta alfarmar Allah a cikin wannan wajajen sannan ka gabatar a gabanka ayyuka kyawawa wanda za zama saboda Allah kake yin su zaka samu wannan ladar da haske a gobe alkiyama ka roki ubangijinka tabbatuwa akan wannan da kuma shari'a lalle hakika Allah shike shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim haji Allah ta'ala yake cewa watanni ne sanannu duk wanda aka farlanta masa aikin haji a ciki kare ya alfasha kare faskanci kare jayayya da wuri aikin haji duk abinda kuke ne alkhairi Allah yana sanin sa ku yi kokarin tanadi domin mafi alkhairin tanadin guzuri shine tsoron Allah ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali Allah mun albarka da inda ku a cikin littafin da sunna ya amfani da ni da inda ku abin da yake cikin sa na ayoyi da kuma ambato da hikimomi ina fadin wannan magana ta kuna nema Allah gafara ina neman gafarar Allah daga dukkanin zunubi daga mazanmu da matanmu ku nemi gafarar Allah akan zunubanku lalle hakika Allah mai gafara ne mai jinkai ne godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai yunna wanda yayi yabo ga annabinsa a cikin dukkanin halittunsa yayi umarni da girmama shi da kuma mutunta lamarin sha'aninsa a cikin dukkanin mutanen duniya na sheda ba an bauta da gaskiyar cancanta ga Allah a farkon mutane da kuma karshe na kuma sheda lalle jagora mu annabinmu masoyinmu annabi Muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne ma'aboci wannan babban matsayin nan da kuma fuska mai haske tsira da aminci Allah tsara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa har zuwa kiyama bayan haka ya ku taron musulmai Allah ta'ala yana tabaraka wa ta'ala yana faɗi a littafin sa cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku wanda suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ya yi salati a gare shi da iyalansa da kuma salati mai yawa ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle hakika duk wanda ya yi salati guda daya Allah ta'ala zai mai guda goma a madadinta haka nan Salih ibn Abdullah yana cewa yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati tabbata gare shi yafi dukkanin ibada domin hakika Allah ta'ala da kansa ya jibinci lamarin wannan da mala'ikunsa sannan ya umurci mu'minai da sauran kuma bayi gaba daya ba duk ba su kai wannan ba Allah ƙara salati taslimi ga bawanka kuma manzonka Muhammad wannan babban matsayi ne da Allah ya bashi da kuma girmamawa da babban matsayi da Allah ta'ala ya bashi ba wani abin da yake daidai da shi dukkanin kuma fuskoki na ibada suna kaskantar da kai gare shi abubuwa kuma da suke sammai da kasai gaba daya suna haske saboda wannan girmamawa da Allah ya yi masa da yabo da ya yi masa ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Imam Qurtubi Allah Ta'ala mai rahama yana cewa wannan aya Allah Ta'ala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da ita a lokacin da yake raye da bayan mutuwarsa yayi bayanin matsayin sa ya tsalkake shi da dukkanin waɗanda suka jingina mai wasu mummunan kalmomi ko kuma wani al'amura da ya shafi matansa da makamantan wannan ya kutara musulmai lalle masu girman taimako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yin koyi da shari'arsa da kuma sunnantuwa da sunnarsa da yada kuma abubuwan sa na alkhairi nashi da yin bayani akan sirarsa da kuma girmama karantarwarsa lalle kokarin da wasu suke na mujirmancin su ga cutarwa da kuma suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma uwar mu'mini Aisha Allah ta'ala kara mata yadda wanda Allah ta'ala ya hada ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kokarin cutar da musulunci da suke yi to ku sani lalle hakika Allah subhanahu wata'ala ya girmama sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman daukakawa ya sanya kaskanci da wulakanci ga wanda ya saba ma umarninsa Allah ya buda masa babban budi sannan ya katange shi daga dukkanin sharrin mutane Allah ya zama gata gare shi ga masu mai izgilanci da waɗanda suka sance kuma ya zama dalilin halakarwa ga waɗannan masu izgilanci wannan sananne ne a wajen tarihin malamai Allah ya bashi alkausara ya sanya kuma wannan wanda ya cutar da shi shine mai yankakken baya wannan ya kamata mu sani yayi wajibi ne mu sani cewa sanin daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dacewa ne abinda yazo a cikin littafin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina muku bayani ina yin shela ga duniya gabaki dayanta dan abinda ya shafi kiyaye mutuncin annabawa da manzanni Allah ya kara musu amincin sa da ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku sanya ayyukanku da kuma maganganunku masu taskantarwa ne akan abin da shafi jannabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar tauhidi ga Allah da kuma tabbatar da tauhidi da a gare shi Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka darkace makiya addini ka taimaki bayinka masu tauhidi Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka da kuma bayinka salihai Allah ka amintar da mu a garuruwan mu ka gyara jagorancin mu da masu kula da al'amarin mu Allah ka karfafi jagororin mu da mai kula da al'amarin mu khadimul haramaini sharifain Malik Salman Sarki Salman bin Abdulaziz Allah tsare shi Allah ka datar da shi da yariman sa ga abin da kake so kuma kai da shi kai riko da makwarkudan kawunan su ya Allah ga abin da ke albiri da kuma taqwa Allah ka datar da dukkan jagorin musulmai wajen aikin littafinka da kuma yin hukunci da shari'arka da bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tabbatar da alhazai ka dawo da su zuwa ga garuruwan su suna masu aminci da samun lada ka girmama lada ya Allah da sakamako ga wanda ya tsaya da kuma da tsayawa akan hidima ga wannan alhazai Allah ka girmama lada ga wanda ya tsaya ya kiyaye hidima ga waɗannan hukuma inda kuma ƴan ƙasa gaba ɗaya Allah ka taimaki musulmai maza da musulmai mata mu'minai maza da mu'minai mata rayayyu da matattu ya Allah Allah kai ne Allahu wanda ba bambuta da gaskiya da cancanta sai kai ne mawadaci mu ne mabukata kai ne mawadaci mu ne mabukata kai ne mawadaci mu ne mabukata Allah ka saukar mu daga makon ruwa da sama kar ka sanya mu daga cikin da ake haramtawa Allah ya ubangiji ka shayar da mu ka shayar da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ka shayar da mu ya Allah Allah mu ba halitta ne daga halittunka kar ka haramta mana abin da yake shine zunubi mai jawo ne daga falalarka ya Allah Allah muna neman gafara kai Allah kai ne mai gafara Allah ka saukar mana da mamakon ruwan sama daga sama ya ku bayin Allah lalle hakika Allah yana umurni da adalci da kyautatawa da ba mu abota kuna kusanci haƙƙin su yana hani akan alfasha da abin ki da kuma wuce iyaka Allah na muku azzi akan wannan Allah za ku altu ku ambaci Allah mai girma mai daukaka zai ambace ku ku gode masa akan ni'imominsa da falalarsa zai ƙara muku lalle hakika Allah ambatan Allah shine mai girma Allah yana sanin abin da kuke aikatawa أنا مفضلة الشيخ دكتور عبد الله بن عواد الجهني يتعدى وانه خطبة لمنا أتقيتي أتتن منتنا ودتكي دون كل اللي أكا عبد الله شعبي حكمت أيجا حج أمتين إبادة تأكو da Allah ta'ala shar'anta wata koshi janibin ibadoji guda biyu kamar da malai fara bude mana cewa ibada akwai da yake tare da gangar jiki kamar ibadar sallah da azumi akwai ibada kuma da ake yin ta da dukiya kamar zakka da sauran ciyarwa da ake yi saboda Allah sannan kuma akwai ibada ta da gangar jiki inda kuma dukiyar ita ce ibada ta aikin haji wanda ake yin ta saboda Allah ake neman taimakon Allah ake neman agajin Allah subhanahu wataala da kuma dacewa da sabatin sa a wajen sauce wannan haƙi na ibada ta aikin haji ya kuma kwa musulmi aikin haji ibada ce wadda ke cikantacciya ga Allah subhanahu wataala ba a jingina daga kowa kamar da al-Imam al-Qarafi rahimahullahu ta'ala yake cewa walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt Allah ta'ala shi yake da aikin haji da ya wajabta ma mutane kuma Allah ya umarni cewa summa atimmu al-hajji aw atimmu al-hajji wal umrata lillah mu cika aikin hajji mu da umran mu saboda Allah kada mu yi aikin hajji mu saboda nuna mutane kada mu yi aikin hajji mu saboda neman suna kada mu yi ta bata niyyar mu a wajen wannan ibara take da wahalar gangar jiki take da kuma tsada wajen ci da dukiya a wajen yin ta mun kokari mu nemi taimako Allah subhanahu wataala akan wannan aiki na ibada aikin hajji kamar yadda muka sani watanni aikin hajji sun kama tun daga kan Zulqa'da Zulhajj dukkan su watanni ne na aikin hajji da bayi za su dinga yi suna neman dacewar Allah subhanahu wataala tare da girmama waɗannan lokutan da muke cikin su jan hankalin da malai akan alhazai da su mutunta masha'ir na addini inda ake cewa masha'irillah wajen da ya shafi bauta da ake yi kada mutum ya je ya saba ma Allah subhanahu wataala a wannan wajen kada mutum ya je da niyya wadda ke ba mai kyau ba kada mutum ya je ya cutar da wani kada a je aikin hajji ana rijima ana jayayya ana musu ana fasikanci ko ana sata ana abubuwa waɗanda ba su dace ba dukkan wannan fushin Allah subhanahu wataala ya tabbata ga mutumin da ya yi wannan isa'a din ga wajajen da suke sha'irillah laifi biyu mutum zai samu ga laifin zunubi da ya aikata sannan kuma ga keta alfarmar Allah subhanahu wataala da ya yi a wajajen da suke buƙatar a girmama lamarin Allah duk wanda yake wajen aikin hajji to ya je ga ibadar da ta kai ƙarshe kenan a cikin ayyuka da mutum yake a gangar jikinsa bayan wannan malai ya ji hankalin mu sosai wajen kula da aikin hajji da inganta niyya da kyautata aiki da neman lada a wajen Allah subhanahu wataala wannan abuwa guda uku muka kula malai ya sake jaddada su mutum ya inganta niyyarsa ya kyautata aikinsa kuma ya nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala wajen wannan aiki da za a je a yi da aikin hajji malai ya muna bayani kuma a gaba ta biyu ko ta uku muhimmancin girman da Allah ta'ala ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan dukkanin sauran manzanni da annabawa da Allah ta'ala ya bashi Allah ya girmama lamarinsa ya dauka darajarsa ya kuma nuna mana matsayin da Allah ta'ala ya bashi wanda Allah ya haskaka duniyar nan da biyayya da ake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya haskaka wannan addini da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cikamaccin annabawa sannan Allah ta'ala ya girmama lamarin salati da yin addu'a gare shi wanda Allah da kansa ya fara yin salati taslimi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan sa da mala'ikunsa sannan aka umarci bayi gaba ɗaya babu wata ibada kamar da malai ya faɗa cewa ta kai girman salati ga Allah subhanahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutum yana neman Allah da kansa ne ya tawallin al'amarin da shafi wannan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana ce ta juma'a da take buƙatar yawaita salati da girmamawa ga shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da girman da Allah ta'ala ya bashi da shelanta ma duniya da malai ya cewa wasu na taba mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin isa'a gare shi suna yin abubuwa da ba su dace ba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari ne mai girma da ya kamata mutane su kiyaye su mutunta bangaren da ya shafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba daidai yake da girman kowa ba a bayan ƙasa ba da haka mu mutunta al'amarin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba mu lada zai ɗaukaka mu domin shi kaɗai Allah ya ba mu labarin cewa wa rafa'ana laka zikrak duk wanda yake duniyar nan daraja ta bata kai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine kuma Allah ta'ala alƙawarin kaskantar da yanki duk mutumin da ya shiga cikin alfarmar sa yace inna shani aka huwa al-abtar da haka ya uwa musulmi mu yawaita salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana son idan ya umarni a umurci da umarninsa in ya hani kuma a hannu da hannun da Allah ta'ala ya yi to Allah subhanahu wataala da kansa yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan sun yi mala'ikunsa masu girma masu daraja su ma sun salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sauran bayi gaba daya akai mana umarni da mai riko da wannan shari'a din ta Allah subhanahu wataala da ya umarce mu da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa jalibin annabi sallallahu alaihi wasallam jalibin mai girma jalibin da ake mutuntawa ba a kuma karbar uzurin mutumin da ko ya jahilci sannan daraja Allah subhanahu wataala mai ta'addanci ko ya soke shi ko ya aibata shi to ba a ma karbar uzurin mutum akan wannan abu dole jalibin malamin jamhurin suka tafi akan azartar mai da hukuncin kisa ne so tubar sa ta mai amfani tsakaninta da Allah subhanahu wataala dan ya zama an kare jalibin annabi sallallahu alaihi wasallam daga masu aibata shi wani zai da ganganya ce kuma ya jahilta ne ko kuma akan kuskure ne to ko ka jahilci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an batar da kai a bayan kasa karshen jagorancin shugabannin musulmai dan ya zama kyakkyawan darasi ya shiga ga mutane kada wani ya sake wannan ganganci din kada kuma wani ya sake zuwa yana irin abinda ba a sai dinga maimaituwa akan taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam take uwa musulmi yau take juma'a kuma yau take babbar rana Eid ce a gare mu suke maimaituwa muka saurari wannan khutba daga bakin fadilatul sheikh Abdullah ibn Awad al-Juhani da shi da ladanin mu kuma Ahmad Khawja ni da na fassara daga bakin Abdul Muttalib Muhammad Awul Gusau yake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah aminta da mu ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah hada mu kuma wani mako na gaba a cikin imani da aminci da kuma salama da lafiya Allah ta'ala ya dace da mu anan muka zo karshen wannan sallah ta wannan rana da kuma fasara hudu ba kai tsaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu